الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 10 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 5 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin na Ash-Shaykhul Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau muna da ƴan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa mace ce ce a shekara da ta gabata rashin lafiya ta kwantar da ita a cikin wata na Ramadan ta sha wani adadi na azumi da bata yi ba yanzu kuma gaya tana da jinjiri sabon aihuwa wanda kasancewar a yanzu ba ta iya yin azumi domin shayarwar da take shin bashin azumin da ake gunta na waccan shekara za ta iya ciyarwa ko kuma yaya za a yi to iya abinda muke so mu sani akwai wasu uzurra guda 6 waɗanda suke ba musulmi damar ajiye azumi a cikin uzurran akwai uzurin da dole ne a rama iya adadin abin da aka sha akwai uzurin da in ya gitta iya abin da ke kan mutum wato shine ciyarwa uzuri na farko daga cikin uzurran da ke ba musulmi damar ajiye azumi shine rashin lafiya duk wanda rashin lafiya ta same shi rashin lafiyar da baya iya yin azumi tare da ita ubangiji ta'ala ya masa rangwamen ya ajiye azumi har akai lokacin da zai samu lafiya bayan ya samu lafiya ya kilga iya adadin azumin da ya sha ya rama amma duk rashin lafiyar da zaka iya yin azumi tare da wannan rashin lafiya to baya halatta mutum ya ajiye azumi yanzu misali ciwon ido ko mura ko tari misali duk da cewa tari rashin lafiya ce wadda tana iya hana azumi amma misali in ka dauka kamar irin su ciwon ido da sauransu rashin lafiya ne amma waɗannan rashin lafiya ne waɗanda ba sa hana mutum yayi azumi kenan a takaice abinda muke so mu gane rashin lafiyar da yin azumi baya yiwuwa tare da ita to wannan amma mutum rangwamen ajiye azumi ya kilga iya adadin azumin da ya sha lokacin da Allah ya bashi lafiya ya rama iya gurgudan azumin da ya sha uzuri na biyu wato shine bulaguro duk wanda bulaguro ya same shi a cikin wata na Ramadan to wannan an masa rangwamen ya ajiye azumi tare da cewa kuma ya halatta yayi azumi a cikin bulaguro babu kaidin ce babu sharadin cewa sai in mutum ya wahala a bulaguron sannan ya halatta ya ajiye azumi koda ba za ka wahala ba koda a jirgin sama ne ko mun kankantar bulaguro in dai a al'adance wannan tafiya za a kiraye ta bulaguro to ya halatta mutum ya ajiye azumi misali nan mu mutanen da magaran mutumin da ya tafi murya in zamu iya cewa wanda ya tafi murya yayi bulaguro to koda murya zaka ko a jirgin sama ne ya halatta ka aje azumi an maka rangwame sannan uzuri dalili akan wannan uzuri na farko da na biyu shine fadar Allah subhanahu wataala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana kan halin gulaguro ya zamanto ya aje azumi domin wannan rashin lafiya ko domin wannan gulaguro Ubangiji ta'ala ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra na kan shi kilga wasu kwanuka na daban domin rama adadin abin da ya sha uzuri na uku wato shine jinin al'ada da jinin biki duk macen da jinin al'ada ya zo mata ko jinin biki to haramun ne su yi azumi idan suka yi azumi a cikin yanayi na jinin al'ada ko jinin biki wannan sun saba ma Allah sun saba ma manzansa haramun ne yin azumi lokacin da mace take cikin jinin al'ada ko jinin biki dole ne su ajiye azumi sannan kuma ya zama wajibi a kansu lokacin da suka gama wannan jinin al'ada bayan wucewar watan azumi na Ramadan su kilga iya adadin azumin da suka sha su rama kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa cewa mun kasance ana umarnin mu game da rama adadin abin da muka sha na azumi domin jinin al'ada amma ba a horon mu game da rama adadin sallolin da suka wuce mu Uzuri na hudu daga cikin uzurran da ke bada damar ajiye azumi wato shine shayar ciki da shayarwa a duk lokacin da mace wata na Ramadan ya kama tana dauke da ciki ya zamanto ba ta iya yin azumi ko kuma in ta kai azumin ma sai da wahala ko kuma tana shayarwa in ta wuni da azumi dan da take shayarwa baya samun wadataccen nono to anan an musu rangwamen ajiye azumi da ita mai cikin da ita mai shayarwa akan wannan mas'ala malamai suna da maganganu guda hudu magana wadda take mafi inganci iya abin da yake kansu shine ciyarwa kuma babu ramuwa kamar yadda hadisai sun wuce a lissafa akan haka na daga cikin su hadisi na Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda sun tabbatar da cewa iya abin da ke kan mai ciki da mai shayarwa in ba sa iya yin azumi suka sha azumi shine ciyarwa a kowane yini za su bada mudu daya shine madadin azumin da ba su yi ba kamar yadda Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda wani na aure da yarsa tana da ciki ba ta iya yin azumi sai da wahala Ibn Umar ya ce ajiye azumi Allah ya miki rangwame jiye ki adini na Allah zaki bada mudu ɗaya kuma babu ramuwa a kanki uzuri na biyar wato shine tsananin yunwa da tsananin kishirwa wanda mutum ba zai iya kai azumi tare da su to wannan amma mutum rangwame ya ajiye azumi misali ka wayi gari kana azumi yunwa ta matsa ka ka ji tsoron hallaka a kanka in ka kai wannan azumi ko kuma kishirwa ta matsa ka misali kana jin tsoron hallaka ba za ka iya kai wannan azumi to an maka rangwamen ka sha ruwa ka karya wannan azumi sannan bayan wucewar azumi sai ka rama iya adadin wannan azumi da yunwa ko kishirwa suka sa ka aje sannan uzuri wanda yake na shida wato shine dattijantaka duk lokacin da aka wayi gari mutun ya zama dattijo ko mace ta zama dattijuwa ba sa iya yin azumi saboda wannan dattijantaka to iya abin da yake kansu shine bada mudu a madadin kowane yini Allah ya musu rangwamen azumi za su ajiye azumi amma a kowane yini sai za su bada mudu ɗaya na abinci waɗannan su ne uzurra guda shida waɗanda suke ba musulmi damar ajiye azumi to don haka ita wannan mata wadda rashin lafiya ce ta kwantar da ita bata samu ba yin azumi a yanzu ba maganar ciyarwa wannan azumi da ake binta dole shi ne za ta rama inda a ce ciki ko shayarwa su ne sababin abin da ya sa ta ajiye azumi, to da shi ne iya abin da yake kanta shi ne ciyarwa. Tambaya ta biyu, ɗan uwa ke tambayar cewa menene hukuncin wani azumi da wasu sukan yi a cikin wannan wata na Sha'aban idan ya raba tsaka, an gane ko shi ne nisfin min Sha'aban, wato ran 15 ga watan Sha'aban wasu suna yin wani azumi. Wannan azumi a Hausa yana da suna, me ake kiran shi? Gimshiki suke kiran shi, ko kuma kamar yadda ya shahara, azumin zabuwa. Ma'ana wai wanda ya wuni da wannan azumi ana son ya yi buɗe baki da naman zabuwa, in bai samu naman ta bai samu kwanta, ya yi buɗe baki da kwanta. Wannan azumi kwata-kwata baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Azumkar wannan yini na tsakiyar Sha'aban azumi ne wanda yake na bid'a. Allahumma sai dai in zaka azumce shi da nihin azumtar kwanuka na hasken wata 13, 14, 15. Amma in dai zaka azumce shi ne da sunan azumi wanda yake na gimshiki, to wannan kwata-kwata baya halatta bid'a ne. Saboda babu hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yin wannan azumi na nisfin min Sha'aban. Duk hadisan da suka zo akan wannan hadisai ne na ƙarya, wanda kirkira su aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda zaka samu waɗannan hadisai irin littafin da ake kiran shi mai suna Durratun Nasihin, su Tanbihul Ghafilin, su Ihya'u Ulumuddin, su Nuzhatul Majalis, su Raudul Fa'iq, su littafin da ake kiran shi da suna da su Raudul Fa'iq da sauransu. Waɗannan damar littattafai ne wanda malamai sun ce a kiyaye su, saboda littattafai ne wanda aka labce su da hadisai na ƙarya. Galibin hadisan da suke cikin su hadisai ne wanda aka kirkira aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ma azumi ba a wannan yini, har ma akwai wasu nafilfili da suke badawa, wanda wai ake yin su tsakanin magariba da isha, da wasu addu'o'i waɗanda suke na daban na musamman wanda aka kirkire su. Kwata-kwata wannan gaba ɗaya mai dasu gefe ba sa cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko wannan azumi kwata-kwata baya da asali. Wai azumin gimshiki ba shi kadai bane gimshiki, duk wani azumi da muke gimshiki ne, garkuwa ne tsakanin bawa da wuta, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, wasawmu junna, azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wuta. Amma shi wannan azumi na nisfin min Sha'aban baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don haka azumtar shi baya halatta. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama littafin da ke bayani game da ladubba na cin abinci, wanda a ƙarshe mun tsaya a kan hadisi na Ummu Salama, Allah ya ƙara mata yadda, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. manzo Allah yace lalle mutumin da ke sha a cikin makayi na azurfa ya tabbata cewa wutar jahannama ce yake kwankwada a cikin cikinsa. Duk mutumin da ke shan wani abin sha a cikin makayi na azurfa, manzo Allah ya ce ya tabbata cewa wutar jahannama ce yake kwankwada a cikin cikinsa. Abin bai takaita ba ga sha, ko da cin wani abinci ne a cikin makayi na azurfa, to ka tabbata cewa wutar jahannama ce kake cusawa a cikinka. Kamar yadda malam ya faɗa wa fi riwayatin li Muslim, a wata riwaya ta Imam Muslim, innal ladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati al-fiddati wadh-dhahab, lalle mutumin da ke ci ko ke sha a cikin makayi na azurfa da zinari. Kaga wannan riwaya ta jimulce mana ci da sha gaba daya, sannan kuma bai keɓanta ba da makayi na azurfa hatta da na zinari. Sai yace a wata riwaya, man shariba fi ina'in min zahabin aw fidda fa inna ma yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Manzo Allah yace duk wanda ke sha a cikin makayi na zinari ko na azurfa, manzo Allah ya ce ya tabbata cewa yana kwankwadar wata wuta ce ta jahannama a cikin cikinsa. Don haka a takaice mun yi bayani a baya, haramun ne ga duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar kiyama ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha a cikin makayi na zinare ko na azurfa. Game da haka ba bambanci tsakanin namiji da mace. Abinda namiji aka yake banta da shi, ko kuma a ce bukari ga namiji, sanya zinare ga namiji haramun ne, baya halatta namiji ya sanya zinare, daidai da zobe na zinare baya halatta mumini ya sa. Daidai da zobe na zinare, domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga zobe na zinare a hannun wani daga cikin sahabbansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kana so Allah ya maka zobe na wuta a ranar kiyama? Take yanke wannan sahabi ya cire wannan zobe na zinare ya jefar da shi. Bayan manzon Allah ya yi gaba, wasu suka ba shi shawara, suka ce ɗauki kayanka man ka yi amfani. Ya ce wallahi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani ne, ya ce wallahi ba zan koma ɗaukan shi wani amfani da shi, amfanin me zan yi da shi? To don haka sanya zinare ga namiji mumini a nan duniya haramu ne, kuma ba kowa yake sanya zinare a nan duniya ga namiji sai wanda ba shi da rabo a gobe kiyama. Haka nan tufafin alhariri baya halatta namiji mumini ya sanya a nan duniya sai wanda ba shi da rabo a gobe kiyama, wanda mun yi bayani a mahalli daya-daya ne yake halatta mutum ya sanya tufafi na alhariri, kamar yadda bayani ya gabata, shine lokacin da kwalkwata ta damu mutum. Idan akwai riga ta alhariri ba laifi mutum yakan iya sa, domin alhariri yana ba da sanyi ga jikin mutum, ita kuma kwalkwata ba ta son sanyi, domin yana daga cikin tufafin da ke kashe kwalkwata. Kamar yadda wasu sahabbansa suka kai kukan kwalkwata ta dame su, ana cikin wani bulaguro na yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, manzon Allah ya musu rangwamen cewa su je su sanya tufafin alhariri domin yana maganin kwalkwata. Haka nan sai dai abinda bai wuce ba girman yatsa biyu ko uku ba laifi akan iya yin adar riga, kamar yadda ake zubi a wuya, to ba laifi akan iya ado da alhariri wanda bai wuce ba girman yatsa biyu ko uku, amma in ya wuce haka haramun ne. A takaice dai abinda muke so mu gane, baya halatta namiji ya sanya zinare a jikinsa, kuma baya halatta namiji ko mace su ci ko su sha a cikin makayi wanda yake na zinare ko na azurfa. Mace ya halatta ta yi ado na zinare ko ado wanda yake na azurfa, hatta da takalmi na zinare in tana da halin yi ba laifi bane ba ta yi, amma daidai da masayin kwalli baya halatta ta yi na zinare, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa kofi na shan abin sha ko aset wanda yake na cin abinci baya halatta mutum ya yi na zinare ko na azurfa. Da Allah ya haramta mana waɗannan makaye guda biyu na zinare da azurfa a nan duniya, to Allah ya tanada mana shi a gobe kiyama a gidan aljanna. Allah ya samu dace, kamar yadda Allah yake faɗa mana a can cikin suratul zukhruf, Ubangiji ta'ala na faɗa, yudafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akawa wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Ubangiji ta'ala ya ce, ‘yan aljanna a gidan aljanna ana kewayo gare su, bi sihafi min zahabi, da farantai waɗanda suke na zinare, wa akawa da kofuka waɗanda suke na zinare. A cikin waɗannan farantai Ubangiji ta'ala ya ce, ma tashtahihi al-anfusu, akwai abinda rayukansu take shahawa take marmari, wata lazzul a'yun abinda idanu ke jin daɗi idan ta gan shi. Haka kuma a can cikin suratul insan Ubangiji ta'ala na faɗa, wayuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ubangiji ta'ala ya ce, ‘yan aljanna ana kewayo gare su, bi aniyatin min fiddati, wato da makayai waɗanda suke na azurfa. To haka Ubangiji ta'ala ya haramta mana yin ado da zinare a nan duniya a matsayinmu na mu'minai. A ranar kiyama a aljanna Ubangiji ta'ala zai mana ado wanda yake na zinare, wari-wari na zinare mu'mini zai sa a gidan aljanna. Kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa a can cikin suratul Hajji, inna allaha yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ash-shahid Ubangiji ta'ala yace yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, yan aljanna ana musu kawa a gidan aljanna, ado wanda yake na ware-ware waɗanda suke na zinare. Sai yace wa lu'lu'a da na diamond. Ubangiji ta'ala yace wa libasuhum fiha harir, tufafin yan aljanna a aljanna Ubangiji ta'ala yace alhariri. Haka in ka koma cikin suratu Fatir, jannatu adinin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Haka can ya faɗa wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. A takaice dai anan abinda muke so mu gane, ba kowa ke cin abinci ko ya sha abin sha a cikin makayi na zinare ko na azurfa sai wanda ba shi da rabo a gobe kiyama. Don haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ya san da cewa mai yin haka wutar jahannama ce yake kunkuɗa a cikin cikinsa. Za mu tashi littafi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kitabul libas, bab istihbab ath-thawbil abyad وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa kitabul libas. Malam ya ce wannan littafi ne wanda ke bayani game da wato hukunce-hukuncen tufafi. Idan aka ce al-libas shi ne aima yulbas, abinda ake sanyawa na tufafi shi ne ake kira da al-libas. Wannan zai nuna mana tsantsar fikihun malam. Bayan ya gama littafin da ke bayani game da ladubba na cin abinci, sai ya biyo baya da littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen tufafi. Saboda shi abinci sutura ce wadda take ta ɓoye, kamar yadda tufafi sutura ce wadda take ta zahiri. Yunwa tsiraici ne wanda yake ɓoyayye, ba komai ke maganin wannan tsiraici illa abinci. Tufafi an gane ko, tufafi sutura ce wadda take bayyananna, wadda take maganin tsiraici, wato shine bayyanar da al'aura. Kenan tufafi shine yake maganin wato tsiraici wanda yake bayyananne, kamar yanda abinci shi yake maganin tsiraici wanda yake koyayye. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tabha. Ubangiji ta'ala ya faɗa ga annabi Adam alayhi salam da matarsa Hawwa lokacin da Allah ya zaunar da su gidan aljanna. Ubangiji ta'ala ya ce masa inna laka alla taju'a fiha, lalle ka cancanci rashin yunwa a gidan aljanna. Wala ta'ara, Ubangiji ta'ala yace kuma ba za ka tsiraita ba. Sai yace wa annaka la tazma'u fiha, Ubangiji ta'ala yace kuma ba za ka yi kishirwa a gidan aljanna. Wala tabha, Ubangiji ta'ala yace kuma gumin rana ba zai bige ka ba. Kaga anan yace inna laka alla taju'a fiha, ba za ka yi yunwa ba. Yunwa tsiraici ce wanda yake koyayye, maganinta shine abinci. Haka tsiraici wanda yake bayyananne, maganin shi shine tufafi. To haka ita kishirwa wani gumi ne da ɗan adam yake samu a cikin jikinsa wanda yake ɓoyayye, menene maganin sa? Wato shine shan abin sha. Kamar yanda gumin rana wanda yake bugun zahirin jikin mu, menene maganin sa? Wato shine tufafin da Allah ya jaddada mana na ni'ima wanda muke sakawa a jikin mu. To dan haka kaga me yace inna laka Allah tajua, sai da aka yi bayani game da yunwa, sannan kuma aka yi bayani game da tsiraici, da yace inna laka Allah tajua fiha wala ta'ra, sai yace wa annaka la tazma'u fiha wala tabha. Da malam ya fara bayani akan abin da ya shahi ladubban cin abinci ya gama, sannan aka biyo baya akan ladubba na shan abin sha, sannan yanzu kuma aka yi littafi na musamman wanda ke bayani game da wato hukunce-hukuncen tufafi. Shine malam yayi babi yace babu istihbabi thawbil abyad, babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin sanya tufafi waɗanda suke farare. Idan zaka sanya tufafi, abinda aka fi so tufafin ka ya zama tufari kalli, kamar yanda hadisi zai zo akan haka. An gane ko? Sanya farfarin tufafi wannan sunna ne. Sai yace wa jawazil ahmar, da halacci game da sanya jan tufafi. Wannan gaba bayani zai zo akanta. Jajayen tufafi waɗanda suke wur wannan kwata-kwata a magana, mafi rinjaye baya halatta a sa. Amma in ya zamanto ja ne ya haɗu da wani kala, sawa'an kala ne na fari ko na baki ko tsanwa ko abin da yake kama da haka, ba laifi mutum yakan iya sawa. Sai ya ce wala akdar, da halaccin sanya tsanwayen tufafi. Tsanwayen tufafi ya halatta mutum ya sa, tare da cewa kalan tufafin ƴan aljanna kala ne wanda yake tsanwa, kamar yanda Allah ya faɗa mana a can cikin suratul kahf. Ubangiji ta'ala na faɗa ula'ika lahum jannatu adinin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawab wa hasanat murtafaqa. Kamar yanda can kuma yace aliyahum thiyabu sundusin wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura. Duk da cewa a wannan aya babu shi, amma a waccan aya yace wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Ubangiji ta'ala yace ƴan aljanna sukan sanya tufafi waɗanda suke tsanwaye, min sundusin, na alhariri wanda yake mai kaurin saka, wa istabrak, da wanda ba shi da kaurin saka. To shine anan malam sai yace wala akhdar, wato da halaccin sanya tsanwayen tufafi. Sai yace wala asfar, da wanda yake rawaya-rawaya. An gane ku? Rawaya-rawaya kenan ruwan ɗoruwa, ko kuma ka ce masara. Sai yace wala aswad, wato da baƙaƙen tufafi, su ma ya halatta mutum ya sa. Shi ma wannan ƙarin bayani zai zo, ba a kowane lokaci ba ne ba mutum zai keɓanci wannan lokaci da sanya baƙaƙen tufafi. Akwai lokacin da in ka sanya baƙaƙen tufafi, ka saba ma Allah, ka saba ma manzansa laifi kai. An gane? Kuma ka yi koyi da arna. Kamar yanda mu kuma anan, saboda ƙauyanci, sai kaga mutum ya ɗauki turwafiyar su baƙaƙe ya saka a jikin shi. Su kuma galibi wani lokacin sai in ba daɗi ta samu ake sanya irin waɗannan baƙaƙen kaya. Sai ya ce wa jawazihi, wato da halaccin sanya tufafi, min ƙudin, wanda aka saƙa shi wato da auduga. An gane ku? Min ƙudinin, wato na auduga. Sai ya ce wa kattan, wato ko na kirtani. Me ake kira da wannan kattan? Asalin kalima ta kattan larabci ce, a Hausa shi ne ake kira da kirtani. Duk da cewa sanin kirtani a yanzu akwai wahala, saboda irin bahunan da ake amfani da su, irin wannan yanzu babu su, irin wannan bahu wanda yake na garara. An gane ku? Akwai zare wanda ake dinke irin wannan bakin bahun, shi ne ake kiran shi kirtan a Hausa. To asalin kalima ce Arabiya, kattan ake kiran shi, shine a Hausa ake kira da rama. To wannan shi ma akan saka tufafi da shi. Shine yace wa kattan, da wanda aka saka shi wato da rama. Sai yace wa sha'ar, ko kuma tufafin da aka saka wato da gashi wanda yake na dabobi, domin gashin dabobi akan saka shi a yi tufafi. Sai ya ce wasuf, wato da abdugar gashi. Su wato shine gashi na kankanan dabobi, irin wannan tumaki masu gashi da yawa a jikinsu. To wannan akan yanki wannan gashi da shi ake saka tufafi, shine ake kira su. Sai ya ce wa gairi hada, koma menene, kamar irin yanda ci gaba a yau akan yi tufafi wanda yake polyester, wanda ainihin polyester roba ce. Roba ce akan yi wannan kinta, a kalele ce ta amaida ta kaman zare a saka tufafi. Sai ya ce illa alhariri, ya ce sai dai tufafi na alhariri shi kadai ne baya halatta, domin shi alhariri babu wani tufafi wanda ya fi shi tsada a doron ƙasa. Ainihin zaren alhariri tsutsa ce take fitar da shi daga jikinta. Wannan zaren shi ne ake sakawa, wanda tufafi ne wanda Allah ya keɓance ma muminai a gidan aljanna. A nan duniya baya halatta mumini ya sanya wannan tufafi. To shi ne a nan malam sai ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani adama qad anzalna alaykum libasan. Ubangiji ta'ala ya ce ya ku ƴaƴan adam, ku tabbata cewa mu ne muka saukar muku da tufafi. Shin ruwan riguna da wanduna aka yi? Ba ruwansu ba aka yi, amma asalin tufafin da muke sakawa a jikinmu daga sama Allah ya saukar da su. Domin Ubangiji ta'ala shi ya saukar da, ko kuma mu ce shi ke saukar da ruwa daga cikin gilgije. Wannan ruwa da Allah yake saukarwa sababi ne wanda yake nutsurar dukkan wani tsuro. Ta hanyar wannan ruwa da Allah yake saukarwa, auduga take tsira. Idan wato tsuro na auduga ya tsira yayi ƴaƴa, ta hanyar nan za a fitar da wannan auduga, da wannan auduga da ita ake saka tufafi. Kaga wannan in muka koma sai mu gane ashe asalin tufafin da muke sanyawa daga sama Allah ya saukar da su. Saboda ruwan da Allah yake saukarwa shine sababin nutsurowar tsuro na auduga. In ba da ruwan da Allah yake saukarwa ba, bayan da za a yi auduga ta tsuro. Saboda ruwan da Allah yake saukarwa shine ruwan da Ubangiji ta'ala yake zaunar da shi a cikin ƙasa. Idan ya zaunar da shi a cikin ƙasa, mu yi ƙoƙarin fito da wannan ruwa, mu samu ruwan da za mu sha da shi, kuma za mu ringa noma da dukkan wasu abubuwa da muke yi. Domin shi ruwan teku ba a noma da shi. Ruwa ne wanda yake mai tsananin manda. Ruwan da Allah yake saukarwa shi ne tsiro yake fitowa a sababinsa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, watara al-ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. To shine anan Ubangiji ta'ala yace, ya bani adama, ya ku ƴaƴan adam, qad anzalna 'alaykum libasan, ku tabbata cewa mu ne muka saukar muku da tufafi wato daga sama. Yuwari sawatikum, tufafin da ke suturce al'aura. Al'aura an kiraye ta sau'a, domin rai yana ɓaci yayi baki ya munana lokacin da al'aura mutum ta bayyana. Don haka ake kiranta sau'a. Duk wanda al'aurarsa ta bayyana sai al'asiran shi ya ɓaci. Don haka ake kiranta sau'a. Yuwari sau'atikum, tufafin da ke suturce al'aura. Sai ya ce warisha, Ubangiji ta'ala ya ce kuma mu ne muka saukar muku da tufafi wanda yake na ado. Idan aka ce rish ko ka ce riyash, wato tufafi wanda yake na ado. Domin tufafi kala uku, kala biyu ne. Akwai tufafin da zaka sanya domin ka rihe al'aurarka, ba tufafi bane na ado. Akwai kuma tufafin da kayi su ne saboda ado. Rana misali kamar ranar Idi, irin su ranar Juma'a da sauransu, domin rane ku ne wanda aka sunnanta mana yin ado. To don haka shine yace warisha, Ubangiji ta'ala shine ya saukar muku da tufafi wanda yake na ado. Sai yace walibasu taqwa zalika khair, Ubangiji ta'ala yace tufafi wato na tsara dokokina ko kace tufafi wanda yake na tsoron Allah zalika khair wannan tufafi shine yafi muku alkhairi wannan tufafi na tsoron Allah shine yafi muku alkhairi game da wannan tufafi wanda zai rufe al'auranku kaga me ake nuna mana ashe boyayyen tufafi yafi tufafi wanda yake bayyananne oyayyen tufafi shine tsoron Allah yafi wannan bayyanannen tufafi wanda muke rihi al'auran mu tare da cewa rihi al'auran wajibi ne amma wancan tufafin shine yafi kowane tufafi muhimmanci a takeice wannan aya tana nuna mana wannan tufafi da muke sakawa a jikin mu wata babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada mana wanda ya zama wajibi akan mu gode masa tufafin da muke sakawa a jikin mu babbar ni'ima ce kaddarcewa mutum a matsayin ka na mai hankali yau in aka ce babu tufafin da zaka fito cikin jama'a sai dai ka lazumci cikin gida wanda zaka rihi al'auranka a ce babu wandan da zaka sa ba doguwar rigar da zaka sa sai dai ka lazumci cikin gida kaga kenan wannan wata ni'ima ce wadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya jaddada mana wannan tufafi da muke sakawa a jikinmu dan haka a wannan sura sababin saukar ita wannan aya domin kasancewar wato a jahiliya mushrikai idan za su yi dawafi to sai su cire tufafin su zir suke yin dawafi a cikin yini wai menene kudirin su anan wai tufafin da suka saba ma Allah ai bai halatta ba a ce su zo su yi dawafi da shi sai mutun ya cire kayan sa zir zai yi dawafi yayi take wayan Ka'aba mata su kuma cikin dare he su cire tufafin su su ma su zo su yi dawafi zir Ubangiji ta'ala ya turo da wannan sako ya nuna mana cewa wannan tufafi da ya halitta mana ni'ima ce tashi wadda take ta musamman kuma ya ci gaba da fada ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Ubangiji ta'ala ya ce ya ku ƴaƴan adam khuzu zinatakum inda kulli masjidi Ubangiji ta'ala ya ce ku riki adam ku inda kulli masjidin wato a wurin dukkan wato a dukkan wani masallatai ma'ana duk lokacin da zaku yi sujada zaku yi sallah Ubangiji ta'ala yace ku riki adon ado na farko shine ka samu tufafin da zaka rihi al'auranka in an samu duriya akan haka kana da tufafi kyawawa na ado to in zaka yi sallah wannan lokaci ne wanda ake bukata kai kulliya sabanin mu a yau sai in zaka fita gari zaka yi ado in zaka tafi masallaci sai ka sa wata tsohuwar riga wadda take doguwa wanda wannan masallaci da zaka je shine inda yafi dacewa ka tsaya kai ado kama Ubangijinka ado amma yau in aka ce zaka gana da gwamnatin jaha ko mai martaba sarki yana bukatar ku gana sai kai adan kurar adaka ko a ce ana wata walima ko ana wani biki sai kai adan kurar adaka zaka je wajen wannan sabga wai dan ka burge mutane ka kayatar da su Ubangijin da ya halice ka ya jaddada maka wannan ni'ima shi yafi dacewa da kai masa wannan abu Al-Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa ya dinka wasu tufafi masu tsada da rawanin sa da komai baya saka wannan tufafi yayi ado he cikin dare lokacin da zai gana da Ubangijin sa lokacin da zai yi nafilfilin shi a cikin dare yake yin wannan ado to dan haka shine yace ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidi ya ku ƴaƴan adam ku riki adam inda kulli masjidi a wurin dukkan wurin sujada ma'ana in za ku yi sallah ku yi ado ku yi kulliya ga Ubangijin ku ka dauko turare ka fesa ka tsabtace bakinka kai aswaki kai ado ka gana da Ubangijinka subhanahu wata'ala sannan aya ta biyu da malam ya zo mana da ita a farkon baban fadar Allah subhanahu wata'ala wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum wanda ita ma wannan aya Allah yana jaddada mana ni'imar da ya mana domin tana cikin suratul nahl wanda suratul nahl daga cikin magabata wasu suna kiranta da suratul ni'am surar da ke bayani game da ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala domin babu wata sura daga cikin surorin Al-Qur'ani wadda ta yi bayani daki daki game da ni'imomin da Allah ya jaddada ma bayinsa sama da suratul wannan suratul Nahl, wanda babbar ni'ima wadda babu wata ni'ima sama da ita ita ce ni'ima ta saukar da wahayi. Wannan Al-Qur'ani da sunna da Allah ya saukar mana da su, babu wata ni'ima sama da wannan ni'ima. Ni'ima ta musulunci ita take gaba da kowace ni'ima, wanda duk wanda ya samu wannan ni'ima ya samu komai, duk wanda ya rasa wannan ni'ima koda duniya gaba ɗaya da abin da yake cikin ta nashi ne, wannan sunan shi matsiyaci. Ubangiji ta'ala ya faɗa ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushriku yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين هر aka kai kan fadarsa wa in ta'uddu ni'matal lahi la tuhsuha. Ubangiji ta'ala ya ce da za ku yi ƙoƙarin ƙididdiga ni'imomin Ubangijinku da ya jaddada muku kun yi kaɗan ku lissafe su. To don haka a nan sai ya fara da babbar ni'ima wadda babu wata ni'ima sama da ita ita ce ni'ima ta saukar da wahayi. Ya ce yunazzilul mala'ikata, Ubangiji ta'ala shi ke saukar da wato mala'ika Jibrilu alaihi salam, shi ne aka ambace shi da sunayen mala'iku gaba ɗaya saboda girman shi da ƙimar shi da darajar shi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce yunazzilul mala'ikata birruhi, Ubangiji ta'ala shi ke saukar da Jibrilu alaihi salam birruhi, wato da wahayi. Wahayi a nan Allah ya ambace shi da cewa ar-ruh, saboda da shi ne zukata suke rayuwa. Duk zuciyar da Al-Qur'ani da sunna ba sa bibiyar ta sunanta zuciya matatta. Shi ne ya ce yunazzilul mala'ikata birruhi, Ubangiji ta'ala shi ke saukar da Jibrilu alaihi salam birruhi da wahayi, shi ne Al-Qur'ani. Ala man yasha'u min ibadihi, ga wanda ke so daga cikin bayinsa. Ana anziru annahu la ilaha illa ana fattaku. To a cikin wannan ni'imomi da Allah yake zano mana har aka zo kan wannan aya, Ubangiji ta'ala na faɗa wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimu. Ubangiji ta'ala yace wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan, Ubangijinku shine ya halitta muku inuwoyi daga cikin abin da ya halitta na halittunsa. Wannan inuwa da muke sha ta safe da ta yamma da ta rana tsakiya, Ubangiji ta'ala shine ya halicci wannan inuwa da muke sha ta hanyar abubuwan da ya halitta. Wannan itaciya Ubangiji ta'ala ne ya halicce ta, ta hanyar wannan itaciya da Allah ya halicce ta ya halicci inuwa wadda muke sha, inda Allah ya ga dama inuwar itaciyar ba za ta yi inuwa ba. Haka inuwa ta dutse da kake zauwa ka sha inuwa, ko ta dutse ko ta wani gini, wannan inuwa ita kanta Allah ne ya halicce ta, ni'ima ce mai zaman kanta wanda ya zama wajibi mu gode masa. Idan ka zauna ka sha inuwa, to karka tashi, kafin ka tashi kai godiya ga Allah, kai godiya ga Ubangijin da ya shigar da kai wannan inuwa. Baka gane cewa inuwa ni'ima ce sai a ranar kiyama, ranar da Allah yake kusanto da rana daidai da kawunan jama'a, a ran nan babu wata inuwa sai inuwa al'arshi ta Ubangiji, wanda kuma sai wanda ya siffanta daga wasu sifofi na da'a ga Ubangiji Allah yake shigar da shi karkashin wannan inuwa. Fatan mu Allah ya shigar da mu karkashin wannan inuwa ta shi. To shine yace wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan, Ubangiji ta'ala shine ya halicci inuwoyi daga cikin abin da ya halitta na halittunsa. sai yace wa ja'ala lakum minal jibali aknana, shine ya halitta muku wato koguna daga cikin duwatsu, wanda matafiyi idan bacci ya kama shi akwai kogon dutse da zai iya shiga, wannan kogon dutse zai masa maganin zafi kuma zai masa maganin tsananin sanyi kuma zai masa magani game da duk wani kwari da yake son ya kai masa hadi ya kai masa farmaki. Wannan kogon dutse ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ya ma bayinsa. Shine yace wa ja'ala lakum minal jibali aknana, aknan jam'i ne na kin, idan aka ce kin wato wurin da mutum zai iya shiga ya labe. Sannan sai yace wa ja'ala lakum sarabila, Ubangiji ta'ala shine ya halitta muku tufafi, taqikumul harra, tufafin da ke kiyaye ku game da tsananin zafi wanda yake na rana, haka kuma ya halitta muku tufafi waɗanda suke kiyaye ku game da tsananin sanyi. Wannan kai ne zaka hararo a cikin fahimtarka. Ubangiji ta'ala ya halitta mana tufafi, akwai tufafin da ke maganin zafi ba sai an ce maka ba, kuma akwai mai maganin sanyi, saboda shi Alkur'ani littafi ne wanda yake ya kai matuƙa a wajen fasaha da balaga. Me yasa? Saboda ina ana buƙatar a cikin taƙaitattun kalmomi a isar da saƙon da ake nihi a isar, ba a buƙatar tsawaita bayani. Shine yace wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra, Ubangiji ta'ala shi ya halitta muku tufafi wanda ke kiyaye ku game da zafi wanda yake na rana. Wane kalan tufafi ne yake maganin zafi na rana? Shine farin tufafi, saboda farin tufafi baya daukan zafi, kuma musamman in ya kasance tufafi ne wanda yake maras kauri a lokacin zafi, waɗannan su ne tufafi wanda yake nasawa. Kalan tufafi wanda yake fari, duk da cewa fari ba a kiran shi kala, farin tufafi kuma wanda yake mara kauri shine yake maganin tsananin zafi. Don haka a lokacin sanyi ko wani kalan tufafi yake maganin tsananin sanyi? Mai duhu, tufafi wanda yake da duhu, musamman bakin tufafi ya yi maganin sanyi, kuma musamman in ya kasance mai kauri ne. Don haka in ka kalli yanayin Larabawa, in lokacin sanyi ne za ka ga galibi kowa bakaƙen kaya yake sawa, kaya masu duhu. Amma in sanyi ya riga ya wuce sai wannan farin tufafi, saboda shi farin tufafi baya daukan zafi, baya daukan zafi. Sannan musamman in ya kasance tufafi ne kuma na auduga, kuma wanda kuma ba shi da kaburi, to a irin wannan an fi samun sauki game da zafi. To wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana wannan tufafi na lokaci guda biyu, ga na zamanin sanyi ga na zamanin zafi. Sai yace wa sarabila taqikum ba'saku, sannan Ubangiji ta'ala shi ya halitta muku tufafi wanda ke kare ku game da makamin abokin gaba da izinin Allah, wanda in an sara ma takobi ba zai kama jikinka ba, in mashi aka soko ba zai tilla jikinka ba, in kibiya aka halbo ba za ta tilla jikinka ba. Shine silke, wanda silke na yaki ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada mana. Don haka Annabi Dawud alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya jaddada masa wannan ni'ima, Allah ya karantar da shi yanda ake kira silke na yaki, kamar yanda ya faɗa wa allamnahu sana'ata labusin lakum litufsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Ubangiji ta'ala ya ce wa allamnahu sana'ata labusin lakum, Dawud Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka koyar da shi yanda ake kira silke na yaki, litufsinakum min ba'sikum, dan wannan silke ya kare ku game da makamin abokin gaba. Ubangiji ta'ala ya ce fa hal antum shakirun, ko ku masu gode ma ni'ima ta ne? Haka a can cikin suratu Saba Ubangiji ta'ala ke faɗa a ni'imal sabighatin wa qaddir fi sar. Ubangiji ta'ala ya ce ya kai Dawud a ni'imal sabighatin, Ubangiji ta'ala ya ce kira silke wanda yake mai kaurin saka, wa qaddir fi sar, Ubangiji ta'ala ya ce ka daidaita a wajen zoben, kada zoben ya yi ƙanƙanta, domin in ya yi ƙanƙanta ba zai ringa jayuwa ba, kenan shi wanda ya sanya silken zai ringa takura, kuma kar ya zamanto yana da faɗi, domin in ya yi faɗi makamin abokin gaba zai iya ratsawa ya taɓa jikin mutum. to wannan sirke ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in zai fita fagen daga yana da silken shi na yaki da yake sanyawa a jikin shi, riga ce wadda ake hada zobe da zobe, zobe na karhi ake sakata tun daga sama ake sanya ta har zuwa kasa. Manzon Allah yakan sanya wannan silke nashi na yaki kuma ya kawo kulkuli ya saka akan shi, shine hular kwano. Anan ya kamata mu ma kanmu tambaya, shin maganin karfe ko yana da asali a addini? Inda a ce maganin karfe yana da asali a addini, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fi dacewa da shi. Inda akwai shi a shar'ance, to da manzon Allah ba zai sanya silke na yaki sannan ba zai sanya hular kwano akan shi. Ranar da ya ci Makka da yaki, manzon Allah ya shiga birnin Makka da hular kwano akan shi, kuma ya Allah ya karbi rayuwar shi. Wannan silke nashi na yaki yana wajen jingina da ya ba wani Yahudi, ya karbo wajen tiya 20 ta abinci na sha'ir a kawo gidan shi aka dafa. To dan haka silke na yaki ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda shi Annabi Dawud, wanda shi ne farkon wanda Allah ya koyar da shi wannan ilimi na kera silken yaki, wanda bakin karfe Ubangiji ta'ala ya lausasa shi ga Annabi Dawud, yanda in ka dauki dawan hura kai yanda kaga dama da shi, to haka Annabi Dawud alaihi salam in ya dauki bakin karfe yanda ka san dawan hura a hannun shi sai yanda yayi da shi. To shine anan Ubangiji ta'ala yace wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra, Ubangiji ta'ala shine ya halitta muku tufafi wanda ke kare ku game da tsananin zafi, kuma ya halitta muku tufafin da ke kare ku game da tsananin sanyi. Sai yace wa sarabila taqikum ba'sakum, da tufafi wanda ke kare ku game da wato makamin abokin gaba. Kenan wannan yana nuna mana wato tufafi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ya zama wajibi mu gode masa. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala ilbasu min siyabikum albayad fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum, rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa an samurata radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ilbasu albayad fa innaha athharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum, rawahu an-nasa'i wal hakim wa qala hadithun hasanun sahih. Wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ilbasu min siyabikum albayaba, manzon Allah yace ku sanya farfaru daga cikin tufafin, manzon Allah yace ku sanya fararen tufafi. Sai yace fa innaha min khairi siyabikum, farin tufafi manzon Allah yace yana daga cikin fiyayyin tufafin ku, ma'ana a duk tufafin da muke sanyawa mu mu'minai babu tufafi wanda yake fiyayye lamba wani a wajen mu sama da farin tufafi. Jibrilu alaihi salam lokacin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a sifar wani baƙo, ya yi wasu 'yan tambayoyi domin waɗanda suke halarci su fahimci amsar wannan tambaya da wani kalan tufafi ya zo, da fararen tufafi ya zo, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim. Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama zata yau, idza tala'a alaina rajulun shadidu bayadu siyab shadidu sawadi shar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi alhadith. Wato Umar yake cewa yayin da muke zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana, yace kawai sai wani mutum ya hudo gare mu kai tsaye ba tare da shiri ba, sai muka ga wani mutum kawai ya kullo yana zawwa. Yace wannan mutum shadidu bayadu siyabi, yana da tsananin farin tufafi, ma'ana tufafinsa sun kai matuƙa a wajen fari, sai yace shadidu sawadi sha'ri, min tsananin bakin gashi, la yura alaihi atharu safari, babu wani alama ta bulaguro tattare da shi ko wani kura-kura ko wata gajiya. Har yi iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya dangana gwiwoyinsa da gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya dora tafukansa akan cinya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda wata riwaya ta bayyana. Tafin hannunsa ya dauka ya dora akan cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Menene hikima game da haka? Dukkan shi ƙara fadda sauni. A yi tsammanin cewa irin wannan gida zawon ne kauyawa waɗanda suke zauwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu abubuwa nasu na wauta, domin mutane su bado hankalinsu su ga menene zai tambaya. Kamar misali, a yau ka je fada, idan ka je fada duk ga fadawa a zaune, sai ka je gaban ranka ya dade yana zaune akan kilishin shi, akan matashin kanshi, akan kilishin shi, sai ka je kusa da shi ka zauna ka dangana gwiwoyinka da nashi, sannan kuma maimakon ka dora hannunka akan tafuk akan cinyoyinka sai ka dora akan nashi, duk wanda yake wannan hada sai ya bado hankalin shi, ga wannan wani irin mutum ne? To hikima da tasa Jibrilu da yayi wannan shiga ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya zo ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai da ya dangana gwiwoyin shi da gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yace wa asna da rukubatayhi ila rukubatayhi, sannan wa waba kaffaihi ala fakhizaihi, ya dora tafukan hannunsa akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan yace ya Muhammad, kara badda sau, sai yace ya Muhammad, maimakon yace ya nabiyallahi ko yace ya rasulullahi, an gane ku, sai yace ya Muhammad, ya kiraye shi da sunan shi, gayan sunan shi haka, wanda shi ko Allah ya hane mu game da haka. Shine malamai suka ce me yiwuwa kafin Allah ya yi hani ne game da wannan, ko kuma domin ya badda sau, ma'ana su ƙara bado hankalin su ji menene za a faɗa. Sannan a lokacin nan yayi tambaya, menene musulunci? Manzo Allah ya bashi amsa. Menene imani? Manzo Allah ya zana masa rukunin imani. Menene kyautatawa? Manzo Allah ya bashi amsa. Sannan ba ni labari game da alkiyama, yace alkiyama, yace da kai mai tambaya, shi mai tambayar da shi wanda ake ma tambayar, ba wanda ya sanyo shi alkiyama za ta kasance. Yace to ga yamu alamominta. Manzo Allah ya gaya masa alamomi na tashin alkiyama. Bayan ya tafi an samu dan zamani mai dan tsawo, manzo Allah ya tambaye Umar, yace ka san wa ke tambaya? Wane ne yazo yake wannan tambaya? Yace Allah da manzansa sune mafi sani. Manzo Allah yace fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum, jibrilu ne yazo ne kawai dan ya karantar da ku addinin ku. Wannan yana nuna mana kana iya tambaya a matsayin ka fahimci amsar tambaya, dan wanda bai sani ba shi ya fa'idanta. To dan haka a takaice a wannan hadisi dai, Jibrilu alaihi salam da yazo ya zo da wannan tufafi waɗanda suke farare. A nan malamai suka ce shi ɗalibi tufafinsa na zuwa makaranta an so su kasance wato farin tufafi ne, kamar yadda Jibrilu anan ya zo a matsayin ɗalibi ne, yayi tambaya ga malami shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan manzon Allah yace ku sanya farare daga cikin tufafin ku, sai yace fa innaha min khayri thiyabikum, farin tufafi manzo Allah ya ce shi ne fiyayyen tufafin. Sai ya ce wa kaffinu fiha mautaku, manzo Allah ya ce kuma kuma mamatanku likkafani da farin tufafi, in za ku musu likkafani ku musu likkafani wanda yake fari. Wannan yana nuna mana kamar yanda mu wannan al'umma, al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mu ne muke da tacicciyar aqida, kamar yanda baɗininmu in dai mun tsaya mun fahimta mun gina shi akan alqur'ani da sunna, to baɗininmu zai zamanto tacicce ne. Kamar yanda muke da tacicciyar aqida, to haka zahirinmu shi ma tacicce ne. Kamar yanda zuciyarmu a wanke take faraƙal game da aqidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da ita, to haka ake buƙatar zahirin jikinmu shi ma ya zamanto a tsarkake yake. A wannan hadisi na biyu sai ya ce samura Allah ya kara masa yadda, manzo Allah yake faɗa cewa ilbasul bayaba, ku sanya farin tufafi, fa innaha adhar, manzo Allah ya ce farin tufafi shine mafi tsarkaka, saboda shi farin tufafi haka zami bai yi shi, an gane ko? Tsananin a ce farin tufafi ya tsaya a jikinka a irin yanayinmu anan, kalla ne kai wuni bi kana sanya farin tufafi, yau in kasa dole gobe in dai da kunya sai ka hudda shi ko ina bai yi dauda ba wuyan rigar da aljihu ya nuna alama dole zaka fitar da shi ka wanki an gane ku amma sabanin su can mutun sai ya sanya jin sai ya yi shekara bai wanke shi ba kazami ne ma irin waɗannan kaya nasu sai mutun yayi ta sawa kullum to mu kuma mu muke da tsafta tsafta sai dai mu koya ma wani mu musulmi mu ne waɗanda Allah ya halicce mu akan tsafta an gane ko mu ne zamu koya ma wani tsafta ba wani bane ba zai zo ya koya mana tsafta wanda sai yayi wata guda bai wanka ba in ya tashi da sahibi ya wanke ido sai ya sati bai wanke idan shi ba sai dai ya dan sanya ruwa a dan mushwar ya dan goge kwantsa kawai wai mu da muke yin arwalla muke wanke dukkan wannan gabbai namu a kadan ayi ne su biyar wai shine zai zo ya koya mana wayan da ake tsafta wanda wanka ma so nawa muke kuma koda a ce ma baka wanka na jin dadi na jin sanyi da wani abu a jikinka akalla a duk tsawon sati wajibi ne akan ka dole sai kai wanka su daya shine wankan juma'a da Allah ya wajabta mana haƙƙi ne na Allah akan mu hadisi ne ingantacce a duk sati sai kai wanka ko da wanka dole bai kama ka ba na janaba to akwai wanka wanda yake na juma'a wannan wajibi ne akan mu duk wanda zai je juma'a dole yayi wanka to dan haka yace fa inna hadar sune mafi tsarkin tufafi wanda da zaran wani abu ya taba sai ka je ka wanki kaga anan idan muna da hankali muna da lura wannan fa tufafi ne wanda muke sanyawa mu suturci zahirin jikinmu in wani tashi ya taba shi sai mun je mun wanki to ina ga tufafi wanda yake koyayye ita ce zuciya kamar yanda Allah ya ambace ta da lafazin siyab da yace wasu ya baka fa fahir zuciyarka ka tsarkake ta abinda ake nihi da siyab anan na daukan ma'anar zuciya kamar yanda yake cewa wa in taku qad sa'at kimni khaliqatu fasulli siyabi min siyabi kitansuli asiyabi ma'ana alqalb ubangiji ta'ala yace wasiyabaka fa tahir zuciyarka ka tsarkake ta game da dukkan wani datti kaga dan haka da zaran wani abu wanda yake na kazamta ya taba zuciyar mutum shi yafi zama wajibi akan mu yi gaggawa mu tsarkake kamar yanda Allah yake zana ma yake faɗa mana mu'minan ƙwarai wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun to shine yace fa innaha athhar wato farin tufafi manzo Allah yace sune mafi tsarkaka wa adiyab manzo Allah yace kuma sune mafi dadi a wajen sawa domin tufafi ne wanda baya daukan guri sai yace wa kaffinu fiha mautaku manzo Allah yace kuma wato mamatan ku likafani a cikin su dan haka kasancewar zaka ga kasashen da suka ci gaba a wajen karantarwa ta addini sun fi mu wayewa akan irin waɗannan abubuwa in ka je kasashen Larabawa yanda ka san balbilu kowa farin tufafi ne kafin ka ga wanda yake da bakin tufafi abun kallo ne abun nema ne sai mutun dubu su wuce gaban ka kowanne wannan horajjan labiya zai sa kuma wannan hallo zai kankanta alfahari wa za ka burge ka ce kai ka sa wata shadda wata mine ne da wannan farin da ka sa wancan shi ma shi yasa su kansu su ne suke bambantawa in sun gani sun san wannan mai tsada ne wannan ne amma wanda bai sani ba in ya gani duka kusan ɗaya ne in riga wani ɗari gare shi gaba ɗaya wannan riga ce zaka samu kaga wannan irin riga bi gare ka ba wanda zai iya ganewa yau ita zaka sa daga ka je cikin dare hallo sai ka wanke ɗaya ita ma gobe sai ka sa kuma wannan riga sai ta shekara goma kana sa ta saboda ba ta saukin tsuwa kuma ba he ka sha wahalar goge-goge daga ka wanke ka zazzage ka shanya minti 15 ta bushe kuma ka saka kayanka a jikinka to shine yace wa adiyab ita ce mafi dadi sai yace wa kaffinu fiha mautaku manzo Allah yace kuma mamatan ku likafani da wannan tufafi wannan na nuna mana mumini ko bayan mutuwar shi yana da alhurma dan haka yanda yake da alhurma yana raye haka yana mace wato yana da wannan alhurma dan haka manzon Allah ya ce mu masa likafani da farin tufafi karin bayani zai zo akan wannan hadisai guda biyu da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.